أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله من قد الله تبارك وتعالى دينونا منا وأن اللوكة تيمي البركة يومنا 28 قوة جمادى آكر hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya daidai da 31 ga watan 1 shekara ta 2022 miladiya. Mun dawo kan karatun mu na Bulughul Maram min Jami' Adillatil Ahkam, muna cikin Kitabu Tahara, wanda Kitabu Tahara kuma muna cikin Babul Wudu. وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود. وعن علي رضي الله عنه لقى سيدنا لألاك أرام السيدة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أتكين صفر ألولان النبي سيادة من شاء الله سبت أغريشي، قال يتشي: ومسح برأسه واحدة، يا شافة kansa sau daya. Akhrajahu Abu Dawud. Abu Dawud ne fidda wannan hadisi. Wannan hadisi an samu shi daga Sayyidina Ali karramallahu wajahu, wanda malamai suka ce shi Sayyidina Ali ya karbi musulunci a hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shekara, wasu suka ce 18, wasu suka ce 16, wasu suka ce shekara 7. Saboda haka dai a cikin yara shi ne dama wanda ya fara musulunta, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa cewa anta minni kaman zilati Haruna min Musa, lalle kai a wajena kaman yanda Haruna yake a wajen Annabi Musa, to haka kake kai kuma a wajena, ya gaya Sayyidina Ali. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce: man kuntu maulahu fa aliyu maulahu, duk wanda ya yarda ni majibincin lamarinsa ne, to Sayyidina Ali ma majibincin lamarin sa ne. Saboda haka Sayyidina Ali yana da manaqib da yawa, yana cikin asharatul mubashshirin bil janna din nan, mutum 10 da aka musu albishir da shiga aljanna. Sannan yayi kalifanci bayan an kashe Sayyidina Usmanu, ya karba kuma yayi shekara 4 da watanni, bai kai shekara 5 ba saboda rigingimu, shi ma aka kashe shi. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce: ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, nini ne kofar ilimi, Sayyidina Ali kuma shine wato nini ne birni ilimi, Aliyu kuma shine kofar shiga ilimi din. To saboda haka Sayyidina Ali yana da girma da yawa radiyallahu anhu, Allah ya dade shi. Saboda haka karka fada cikin wasu irin mutane wanda saboda soyayyar da suke wa Sayyidina Ali sai idan su ya rufe suka gagara gani sauran sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, suna son Sayyidina Ali sai idan su ya rufe akan sauran sahabbai, to karka shiga nan. Sannan karka fada cikin mutanen da kuma saboda soyayyar da suke gani na sauran sahabban, wato girman da suke gani na sauran sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai idan su ya rufe akan Sayyidina Ali sai suka shiga cikin mutuncin sa. To saboda haka ka zama dai a tsakani, kowa ka bashi girman sa, shine daidai. Yace mana fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, zai siffanta mana alulan annabi tsiyada mai Allah subhanahu wa ta'ala gare shi. A hadisin da muka karanta na Humrana Maula Usman, wanda Sayyidina Usman ya rawaito, an faɗi kaifiyan yanda ake alula, amma in ka duba a ciki zaka ga ba kawo, an kawo maganar shafa kai, amma ba faɗi adadin sa ba, an ce kawai ya shafa kansa. To anan sai aka ce maka, sai ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafa kansa sau ɗaya, ya shafa kansa sau ɗaya. To duk da kuma an ce
a karatun da muka yi ba manta ba an ce akmal shine kai kowanne sau uku in ka zo yin alola to amma shafa kai ga hadisi mun riska ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafa kan nasa sau daya wato ya kai ya dawo da shi wa an abdullahi bin zaid bin asim radiyallahu anhuma fi siwati alwudu'i qala wa masaha sallallahu alaihi wasallama bi rasihi fa aqbala bi yadihi wa adbara muttafaqun alayhi wa fi lafzin bada'a bi muqaddami rasihi hatta zaaba bihi ma ila qafahu thumma raddahuma ila makani alladhi bada'a minhu wa an abdullahi bin zaid bin asim radiyallahu anhuma daga abdullahi dan zaidu dan asim Allah ya dada su fi sifati wudu'i zai fadi yanda sifar alola annabi sallallahu alaihi wasallam take kala sai ya ce wa masaha sallallahu alaihi wasallam bi rasihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafi kansa fa aqbala sai ya fiskanto bi yadihi da hannunsa wa adbara kuma sai yayi baya da hannun nasa muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun hado akan wannan hadisi wa fi lafzin awani lafzi aka ce bada'a bi muqaddami rasi ya fara ne daga magabancin kayinsa hatta zahaba bihi ma ila qafahu har ya tafi da hannayen nasa zuwa ga qiyassa summa raddahuma sannan ya dawo da su ila makani allazi bada'a minhu zuwa ga wajen da ya fara din to wannan hadisin an same shi daga Abdullahi bin Zaid bin Asif radiyallahu anhuma Allah ya dada su shi Abdullahi bin Zaid bin Asim shi ma dai daga cikin sahabbai sallallahu alaihi wasallama wanda ya halici ya koki da dama sannan an ce da shi ne da wahashi suka hadu suka kashe Musailamatul Kazzab wannan wanda yake ƙaryan magana annabtaka radiyallahu anhuma Allah ya dada su a cikin hadisi na makaranta wancan an yi maganar shafan kai guda daya anan kuma an sake dawo da maganar shafan kai din cewa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa kansa ya fiskanto da hannunsa sannan ya mai da hannunsa baya to da mun yadda za a yi shafan kai kamar yadda muka sani za a fara ne daga nan inda gashi ya fara tsira sai a shafa haka sai a dawo da shi to duk da a wani lafazin na hadisin malamin sun yi jayayya cewar ai aqbala da adbaran ma baya nuna haka in an ce aqbala wa adbara to adbara kenan aka fara yi saboda haka ta baya ne kenan ya shafo ya dawo da shi gaba ba ta gaba bane ya shafa ya mai da shi baya to nan ma dai an yi maganganu a ciki to saboda haka kaga wannan lafazin in akwai ma rudani a cikin sa sai ya kara maka wanda suke ganin fa aqbala bi yadihi wa adbara to wanda suke ganin wato ta baya aka fara shafan kan aka dawo gaba sai ya ce ga wani lafazin ya ce bada bi muqaddami rasi ya fara ne daga magabacin kayin sa ta nan kenan ta gaban kan sa ya fara ya ce hatta zaaba bihi ma ila kafahu har ya tafi da shi zuwa ga qiyassa sannan sai ya sake dawowa da shi zuwa ga wajen da ya fara din to saboda haka jamhur dai sun tabi akan cewar shafan kai idan kai sau daya ma yayi ba sai ka yi shi sau uku kamar yadda zaka yi wadancan ba wa an abdullahi bin amru radiyallahu anhuma fi sifati wudu'i qala thumma masa sallallahu alaihi wasallam bi rasihi wa adkala isba'ihi sabahataini fi uznaihi wa masabi ibhamaihi zahir uznaihi akarajahu abu dauda wan nasa'i wa sahahu ibn khuzaima wa an abdullahi bin amru radiyallahu anhu ma daga abdullahi dan amru Allah kara musu yadda fi sifati wudu'i yana siffanta alolan annabi sallallahu alaihi wasallam kada yace summa masa sallallahu alaihi wasallam bi rasihi sai annabi tsiya da mice Allah sabbata gare shi ya shafi kansa wa adkala isba'ihi ya sanya hannayensa sabahataini yatsu ya sanya yatsunsa wato yatsu guda biyu wanda ake tasbihi da su fi uznai a cikin kunnuwansa wa masaha bi ibhamaihi sannan sai ya shafa da wato manuniyan yatsunsa guda biyu ظاهر أذنيه وجن كننسا. أخرجه أبو داود. أبو داود أن يفيد أن حديثي والنسائي والنسائي وصحاه ابن خزيمة. ابن خزيمة يا إنغانتش. وأن حديث أن سامش لك عبد الله بن عمرو بن العاص. شيء عبد الله بن عمرو بن العاص سامع أن النبي صلى الله عليه وسلم يا رجع بابن سما مسلمتا. عمرو بن العاص نكيا يا رجع شجع مسلمتي. Sannan kuma yana da manaƙib da yawa, wato yana da girma a cikin musulunci din da shi aka yi gogoromaya duka. Allah ya dade shi. To a waɗannan hadisan duka dai abin da ake so a gwada maka maganar shi a barkayi ne ake yi. A hadisin Abdullahi ibn Abdullahi ya saka ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa kansa, sannan ya shigar da hannayensa ya tsunsa waɗannan guda biyun nan wanda ake tasbihi da su sabahatai ne. Duk da suna cewa sababa, an ce sababan zagi ne, sabaha ake gaya mata, wannan kenan manuniya. To ya saka su a cikin kunnensa, sannan ya shafa da wannan kuma babbar yatsa, ya shafa kunnin ta waje kenan. To wannan hadisin wasu suna dogara da shi akan cewa za a hada shafar kai da shafan kunne. Idan ka shafa kai sai ka wuce sai ka shafa kunnen duka, ka hada su tare kai. Suna dogara da wannan hadisi, duk da cewa anan an ce ya shafa kayansa, sannan sai aka shigo kuma da magana, sai aka ce sai ya sanya yatsansa manuniya a cikin kunnensa, ya sanya ta baya kuma, wato babbar yatsa kuma ta waje tana shafa kunnen ta waje. To wasu suna dogara da wannan, duk da akwai hadisan da suka nuna ba haka din ba. To amma dai anan duk ikhtilafin da aka yi, wannan akwai hadisan zamu karanta suna nan, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bambance ruwan shafa kai da ruwan shafa kunne. To kuma wanda suke fahimtan kai da kunne duk ɗaya ne, su suke faɗan wannan cewar gashi. To amma dai mu sahabi ne, saboda haka ba wani matsala a ciki. Amma dai mu wata Imam Malik suna rabawa, yawa suna rabawa cewa in ka shafa kanka to zaka sake taba ruwa sai ka shafa kuma kunnenka. Wa Nabi Hurairah radiyallahu anhu kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza saykaza ahadukum min manamihi falyastansir salasan fa inna ash-shaytana yabitu ala kayshumihi. Muttafaqun alayhi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه دقى أبي هريرة الله قال ما سيدا قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سبت أغريش ياتي إذا سيكز أحدكم من منامه إذا ديان كويتاش دقى بچنسا فليستنصر سلاسا تويفاتي هنچنسا سوكو فإن الشيطان يبيت على كيشومه. للي شيطان ينا وين بچي ينا كونچيا akan kofofin hancinsa. Muttafaqun alaihi. Bukhari da Muslim sun hadu akan wannan hadisi. Wa anhu idza saykada ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri ayna batat yadahu. Muttafaqun alaihi wa hadha lafzul Muslim. Wa anhu daga gare shi yanzu shi Abi Hurairah din kenan, Allah kara masa yadda yace idza saykaza ahadukum min nawmihi idan dayan ku ya tashi daga baccinsa fala yaghmis yadahu fil ina'i kar ya tsunduma hannunsa a cikin ƙwariya ko abin aluransa hatta yaghsilaha salasan har sai ya wanke hannun nan sau uku fa innahu la yadri lalle shi bai sani ba aina batat yadahu aina hannunsa ya kwana. Muttafaqun alaihi. Bukhari da Muslim sun hadu akan sa. Wa hadha lafzu Muslim, wannan amma lafazin na Muslim ne. To anan wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya tashi daga bacci ya face hancinsa sau uku, saboda shedan yana kwanciya yana kwana, yanda yake bacci yana bacci, to shi ma shedan zai kwana kan hancinsa har gari ya waye, saboda haka ya face in gari ya waye ko kuma in ya tashi daga baccinsa. Malamai suka ce kowace kofa ta dan adam da Allah ya masa a cikin halittar jikinsa idan yana bacci tana rufe kanta ne, ba za ta ci gaba da amfani ba. Abin da ya kama idanunsa, sauran wani wannan dinsa, duk ba zai yi ba. Dalilin haka, amma hancinsa baya ruhuwa shi, idonsa zai ruhu. Sannan kunnensa in dai bacci ya yi nauyi ko an kira shi ba dole bane ya ji. To amma hancinsa in ka zo ka kama ka rufe hancin ya, ina ga zai farka ko? Yawa zai farka. Saboda har yanzu yana aiki, shi bai daina aiki ba, yana bude ne. Akwai hadisin zamu karanta da duburansa, ita ma a bude take a lokacin. Saboda haka da duburansa da hancinsa su ba sa rukuwa. To saboda haka dalilin haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shedan yana zuwa kan hancin nan ya zauna. To in ya zauna akan hancin mutum kuma sai ya taimaka cikin mutum ya gagara tashi yayi ibada. Sai bacin ya dadi saboda shedan din ya zo yana taya ka kuna yi tare. Sai ka gagara tashi. Ko sallah ne lokacin sallah sai ka gagara tashi akai. To dalilin haka aka ce to in ka tashi ka wanke hancin naka. Ka sa ruwa ka face. Ka face wannan abun da shedani ya zo maka wasa a kayin hancin naka da shi. Aka ce to anan dai kawai hadisin yana gwada cewa ana so ashe idan kai tashi daga bacci kai alwala. In ka tashi daga bacci kai alwala. To nan ma malaman sun ta magana wani irin bacci, bacci rana ko bacci dare? Ai bacci kawai aka ce. To an ce yabitu bayat baccin dare ne. Ake nufi ba baccin rana ba. Baccin dare shi ne wanda zai yi tsawo sosai, mutum zai daɗe yana yi, ba kamar da rana ba, sai dai in yi bai je ko ina ba, amma da dare zai fi yinsa fiye da a ce da rana ne. To aka yi maganar haka. Sannan ga hadisin da ya sake rawaitowa ne, ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya tashi daga bacci, kar ya tsunduma hannunsa a cikin ƙwaryarsa ko abun alwalansa, sai ya wanke hannunsa uku. Saboda lokacin da yake baccin nan bai san ina hannun ya shiga cikin jikinsa ba, zai iya yiwuwa ya taba al'auransa da hannu, zai iya yiwuwa ya sha ya sosa wani waje, zai iya yiwuwa ya taba wani waje da hannun nasa. To ya wanke hannun sannan sau uku kafin ya tsunduma shi a cikin ruwa. To kaga wannan dai musulunci duk yana koya maka wato tsafta ne, ana so mutum ya zama mai tsafta. Sannan anan ana so mutum in zai kwanta baccin ma ya kwanta da alularsa inda hali. Ya zama yana cikin tsarkinsa ya kwanta yin baccinsa, yadda komai zai same shi ma ya zo masa da sauki. Sannan kuma ya addu'a lokacin da zai kwanta yin bacci, ba kawai ya saka wani kidansa yana tashi har baccin ya dauke shi ba, a inda hali kai addu'o'i sai ka kwanta kai baccinka. Addu'o'in da ake dumin riga mun sani, zaka karanta ayatul kursi, ka karanta laqad ja'akum falaqi nasi qul huwa, duka karanta. Sannan malamai suna cewa idan kana so ka tashi da daddare kai nafila, to akwai addu'an da zaka yi. Ko baka da waya mai alam, akwai alam din da yake zuwa daga Allah zai tada kai, in kai zai tashe ka. Sannan wannan addu'an da zaka yi zaka roki Allah ne lokacin da yake so a roke shi, in lokacin ya tashe ka lokacin kuma zai tashe ka. Saboda haka sai ka je ka gwada ko dan ka gwada ne ma, sai ka je ka yi ta. Gashi nan kashin suratul kafi ne ake karantawa, innal ladzina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatu firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hawla qul law kana al-bahrun nan qul innama ana basharun mithlukum. Ko to wannan ayoyin dai su ake karantawa, ya suke ne ayoyi, innal ladzina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatu firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hawla قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد ومن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. To wannan za ka karanta, in ka karanta sai ka kwanta ka ce to ya Allah ka tashi ni lokacin da kake so a roke ka. To za ka tashi lokacin yana yi za ka farka kuwa. Sannan malamai suka ce in kai yau gobe in kai ba wannan time din bane, ba wannan lokacin bane da ka tashi jiya za ka tashi ka ba shi bane, lokacin yana canjawa. Amma lokacin in ka tashi kai addu'a in Allah yarda shikenan ta amsu. Saboda haka sai a je a gwada a gani. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وكلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ولأبي داود في رواية إذا توضعت فمضمض وعن لقيط بن صبرة دغ لقيط بن صبرة رضي الله عنه أدلل شي shi wa annabi sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallama ana ce masa ibnu amir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ka cika alularka in ka zo yin alula ka cika ta wa kallil bainal asabi ka tsatsefe tsakanin yatsunka wa balig filistinka shaq wato ka kai matuka in ka zo shaqan hancinka illa an ta kuna sa'i ma sai dai azumi kake yi akarajul arba'a malaman hadisi guda hudu wato asabu sunani kenan su suka rawaito wannan hadisin wasahu ibnu kuzaima ya inganta shi wali abi dauda fi riwayatin daga abi dauda a cikin riwayar da yayi yace idza tawaddata famadmat idan zaka idan kai alola to ka kurkure bakinka wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka cika alularka to saboda haka in zaka yi alula ana so ka cika kowace gaba ka wanke ta yadda ya kamata kar ka yi biribiri kawai kai ka tashi ana so ka tsaya ka yi ta da kyau daman kariya ka yi tsarki tsarkin ka yi kyau to alularka ma ta yi kyau kar ka yi ta biribiri in kai da biribiri to kaga aikin zai baci duka ana so ka cika alulan sannan ka tsatsefe tsakanin yatsunka idan ka zo kana alola ana so ka tsatsefe tsakanin yatsunkan nan in ka zo wanke su sannan ka kai matuka a cikin shakar hanci ka shaka ruwan ka face bayan da muke yi yanzu ba sai daga ga mutum ya dora ruwa kan hanci sai ya jijjiga ya bar shi ya wuce kawai to kaga wannan ba shakar hanci mutum yayi ba yawanci haka ake sai dai kaga an dora ruwa kan hanci an yi wani aka kawai an wuce wajen to wannan ba shakar hanci bane ba ana so ka ja ruwan nan sannan ka face shi haka ake so kai sai dai in azumi kake yi to zaka ja amma ba zaka ja shi da karfi ba saboda idan kana azumi ka ja shi da karfi zai tafi ya dawo ya taɓa makoshin ka kenan sai ya shiga ta can saboda haka ba a so in kana azumi ka ja ruwan da karfi ka kai shi wani waje a'a ka bar shi dai a sama-saman zaka yi malaman hadisi guda hudu sun rawaito wannan hadisin sannan Tirmizi ya rafid da shi sannan Ibn Kuzaima ya inganta shi a ruwayan Abu Dawud kuma ya ce idan mutum zai alula ta ya kurkure bakinsa waɗanne dukansu sunnoni ne na alula da ake son mutum ya yi saboda haka in ka zo yi haka ya kamata ka yi ka cika alularka musamman a yanzu lokacin sanyin nan idan ka cika alula to za ka samu lada sosai alwudu alal makarih yin alula a lokacin da ba a so irin yanzu kenan kaga yanzu mutum ana fesa sanyin nan ya tashi ya yi alula to ana son haka amma duk da dai ban san ingancin hadisin ba ana maganar cewa ana son mutum ya nemi ruwa mai dan dubi ya alula da shi ba cika son ka samu ruwan sanyi mai sanyin gaske kai alula da shi ba a son haka wasu malaman sun ce yana cire imanin mutum zai cire maka imani kawai ka ji kai ba wani kawai ka dabi ruwan ka watsa duk irin wannan sanyin da ake yi ana so ka samu mai dan yanayi haka wanda ba mai sanyi sosai ba saboda kar ka ce za ka burge shi musulunci yana neman sauki a wani waje kar ka ce an ce ai ana zuwa ai alola a yanzu lokacin da ba a son nan lokacin sanyi mai tsanani sai ka ce to ni da na randa ma zan yi ko kuma da kankara zan nemo in zuwa ne a lura da shi to ba a so ka yi haka saboda shi musulunci ya kawo sauki a ciki na'am wa Usman radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukallilu lihyatahu fil wudu'i akarajahu Tirmidhi wa sahahu Ibn Khuzaimah daga sayyidina Usman Allah kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kana yukallilu lihyatahu fil wudu'i yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tsitsife gemunsa idan zai yi alula أخرجه الترمذي إمام الترمذي نفيت دوانا حديثي وصاحه ابن خزيمة ابن خزيمة كما يا إنغانتاشي توانن كما سيدنا عثمان رضي الله عنه شيرويتو wanda yana ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda aka masa albishir da shiga aljanna tun daga duniya shine annabi sallallahu alaihi wasallama yace ma darra usmana ma fa'ala ba'da hadha al-yaw duk abin da usman yayi bayan yau ba zai cuce shi ba ko me ne yaje yi kawai daga yau duk abin da ba zai cutar da shi ba aka bashi annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi yassa ya aura tara su ya sake bashi wata tara su yace da yana da wata mala zai bashi shine wanda mala'ikun Allah tabaraka wa ta'ala su kansu kunyan sa suke sayyidina Usman radiyallahu anhu to saboda haka kuma yana ɗaya daga cikin manya shine na uku duk da malamai suna cewa duk wanda kaga batar tsakanin sayyidina Usman da sayyidina Ali kai daidai to amma abin da ake nema cikin sabbin annabi sallallahu alaihi wasallam shine ka yarda da su gaba ɗaya kai shiru sayyidina Usmanun nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan aljanna ne tun daga duniya ya bashi yayansa har biyu ya aure an sa masa zunnurai ne amma yanzu wani zai zo zage shi to kai kuma dan ina ne kai kai ba ka san kai dan ina ne ba to ka gani saboda haka sabbin annabi sallallahu alaihi wasallama ka jira kanka akan su gaba ɗaya kowanne ka bashi girman sa kowanne ka yarda Allah ya fifita shi ya zabe shi ya zama shine sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganin zatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a farkin nan ba abun da ya kai shi duk wanda yaga wannan zatin yafi kowane irin mutum da za a halitta a duniya to balle wadanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada shaida akan su saboda haka sayyidina Usman radiyallahu an yana ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yayi khalifanci a zamanin sa rigingimu suka fara tashi na maganan fitintunu a lokacin aka fara yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to daga ran da aka kashe sayyidina Usman fitina ta faru kenan ba za a daina fitina ba har duniya ta kare kuma kan aka yi yana karatun Qur'ani a cikin daki suka shiga kuma musulmai ne ba suka kashe shi cewar maganan siyasar da ake ciki a lokacin jininsa yana rubuta musu fasayakfikahumullah Allah ya isar maka haka jinin yake rubuta musu radiyallahu an to daga nan kuma shikenan dai abu ya zama yadda ya zama to amma malamai abin da suke ga mana kullun shine alkafu amma shajara bainahum ka kame akan abin da yake faruwa tsakanin sabani sallallahu alaihi wasallam su ai mutane ne ba su zama kamar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka dole za su yi abin da zai zama ba daidai ba saboda haka abin da ake nema shine ka kame ka girma masu kowa ka bashi girman sa Allah kara masa yadda yake annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana tsitsefe gemun sa idan yazo yin alola to kamar yadda muka sani a cikin mazhaban Imam Malik ya ga mana cewa idan gemun nan yana da yawa yana kadan ko idan gemun kadan ne sai ka tsitsefe shi idan mai yawa ne kuma ba sai ka tsitsefe ba to saboda haka ana so mutun ya tsitsefe gemun sa to abin da ake nufi shine ana so kasan matsiran gashin nan dai ruwa ya shiga ciki ya tattaba shi shine ya ga mana cikin akdari cewa da tsitsefe gemu sassauka banda mai yawa shi mai yawa ba sai ka tsitsefe shi ba to wannan ne duwa cikin alwala ana so mutun ya haka وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة وعن عبد الله بن زيد دغ عبد الله بن زيد الله قال ما سيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد النبي صلى الله عليه وسلم ثبت غري شي أنزو مسا د 1 بيس أوكم مود فجعل yudalliku zira'ihi sai ya sanya yana cuccuda wato hannunsa zira'insa akarajahu Ahmad Imam Ahmad ne fidda wannan hadisi wa sahu ibnu kuzaima inganta shi wannan hadisin yana magana akan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake amfani da shi mudun nabiyin nan nasa da shi ake yin alola. To in ka raba shi kashi uku, kashi daya annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin alola da shi, ka gani? Saboda haka dama an riga an ga mana wa qillatul ma da karanta ruwa akan gabbai. In ka zo zaka yi alola ba a so ka cika buta ko ka cika abun alolanka ka zuzubar, zaka zama cikin masu israf kenan. Wala tusrifu inna lillahi wa musrifina, daga nan ibada ta baci ba. Shi yasa bayan Allah waliyai sufaye tun daga irin wannan wajen, in ka zo kana alola daga nan za su gane alolan za ta je ko ba za ta je ba. Ka zo ka debi ruwa kana ta faca ka da ya ce wannan mai israfi ne ai babu kawai, daga nan ka rushe tun daga alola. To saboda haka ba a so mutun ya debi ruwa da yawa ya ta zubar da shi yana malalar da shi. Kai da dan kadan kuma ka tabbata kar kadan din kuma ya saka ka koma kana shafawa nan kuma ba shafawa ka je kai ba, ya zama dai ya isa daidai ake so, rayuwanka ma daidai ake so kai balle alola, ya zama kai daidai, kar ka wuce iyaka, kar kuma ka karanta ta tayi kadan da yawa. To sanan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cuccuda hannayensa nan din sun yazo wankewa yana cuccudawa. To mazamai Imam Malik suka ce musahabi ne mutum ya cuccuda in yazo yin alola, sauran mazahib suka ce a'a ko mutum bai cuccuda amma ba wani matsala. To ya muke da lokaci ne ya jana ta yin sallah ko? To sai dai mu dakata nan insha Allah. Muna cikin magana dai akan alola, duk waɗannan hadisan suna mana bayanin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gabatar da alolarsa. Ana so dai mutum ya zo yin alola ya cika alolarsa ya kawo ta yadda take ba tare da yayi wani abun da bai dace ba a ciki. Kar kai wani sauri, ana son yin sauri din amma kuma saurin ya zama ka cika kowace gaba lokacin da ka zo yin alola. Abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladansa, abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana. Albarkacin ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih ma aguliku al-qatin wa sabaqna nasul haqq bil haqq wala ila salikal mustaqim wala ila qadri mutal azim. Alhamdulillah, mana addu'a
sallallahu alaihi wasallam.